sake jaddada wa duniya cewa kungiyar ECOWAS na nan kan bakarta game da batun fitar da kudaden bai daya a shekarar 2020 shine makasudin wannan taro na birnin Yamai wanda ya hada shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da Nana Akufo-Addo na Ghana da Faure Gnassingbé na Togo bugo da kari shugaban rukon kungiyar ECOWAS. Shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu mai masaukin baki ya bayyana cewa an dade ana tafka ruwa kasa tana shanyewa. Saboda haka lokaci yayi da ya kamata a gani a kas domin cire dukkan wani shakku daga zuciyoyin talakawan yankin na ECOWAS.
La monnaie unique de la Sudiao ne doit pas être l'armésienne, toujours annoncée, mais jamais arrivée.
Samar da sassaucin hada-hada cigaban kasuwanci da karfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe 15 na yankin sai da yawo shine abin da ake fatan cimma a ƙarƙashin wannan tsari da ya samo tushe a 1987. Saboda haka shugabannin ƙasashe mambobi suka dage har sai haƙa ta cimma ruwa, inji ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba.
Idan an samu kuɗi iri guda cikin ƙasashen nan guda 15, to kasuwanci tsakaninmu zai sauƙi. Tattalin arziki ma cikin wannan fannin na kasashe 15 zai armashi, zai bunƙasa, zai ci gaba. To amma ka gani kamar yanda shugaban ƙasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba. To muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata. Yana cikin zuciyar shugabannin ƙasashe a ce an yi wani abin nan zuwa shekara uku masu zuwa bisa ga harkar kuɗi. Saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai tsaye cikin wannan kasashen 15 ba, to hulɗarmu da tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba. Tunda ka gani yanzu ai a cikin shekaru 20 ko 30 da suka wuce mu kasashen Afirka na yamma mu ne muka yi kuzari, amma yanda ake lissahi mu da kanmu ba mu huce kashi 15 ba na hulɗar kasuwanci. Kenan kaga ba wani abin da ya sa kara ya kare ba ne, ba a ci gaba ba. Amma inda mun samu kuɗi guda na kasashenmu guda 15 abin zai sake.
Wannan shine karon farko da ake shigar da Najeriya cikin jerin kasashe mambobin kwamitin task force mai alhakin tafiyar da ayyukan samar da kuɗaɗen bai ɗaya. Duk kuwa da cewa ƙasar na riƙe da kashi 70 daga cikin 100 na baki ɗayan arzikin yankin sai da yawo. Saboda haka shugaba Muhammadu Buhari ya ce
Najeriya ba ta zama tana cin wannan taro ba akan ministoci da ko shugaban ƙasa sai wannan taron. Saboda haka nan da wata uku kwamiti za su yi aiki a yi taron a Ghana. Daga nan kuma za a san inda aka nufa.
Yanzu dai kasashen sun bayyana cewa za su yi koyi da yadda kasashen Turai suka shimfiɗar da tsarin kuɗaɗen euro domin cikar wannan guri ba tare da wata mushkila ba.
Abu suna ba da shawarar shito a shekara 2020 a fara da wanda suke iya, kamar yanda kasashen Turai suka gwada mana. Tunda yanzu abin bai da wuya, muna da horo, mun san yanda ake yi. Kamar yanda kasashen Turai suka aza, ana aza ka'idoji, idan wanda ya cika wannan ka'idar sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya. Ana iya fara wannan. Kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda 15 su cika wannan alƙawarin, su cika wannan sharuɗin sai a fara.
Za dai a gudanar da wani taron na kwamitin task force a watan Fabrairun 2018 a ƙasar Ghana domin tsayar da tsarin wannan sabuwar tafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.